wani abin da mutane jama'a ba su sani ba ko kuma mata ba su gane ba shine a lokacin duk da kike saka yaron ki a jikin nono akwai wani ciwo da mata suke ji cikin mahaifa sai su ji ciwon ya tsananta a lokacin da yaro yake tsotsa yana daga cikin wani abin da mata sukan ki ba yaro nono alhakika gaskiya da zaki daure ma wannan ciwo ki ba yaron ki nono da kin san alfanan da ke cikin shi da mata sun ci gaba da yi because a lokacin da yaro ya kama kan nono yana tsotsawa akwai wani sako da yake kaiwa cikin kwakwalwa yakan ga sakon yakan je a kwakwalwa cewa an fa haihu ba ciki kuma an fa haihu sai kwakwalwa ita kuma an haihu to me nake jira ai sai sako ya dawo idan sakon ya dawo yakan dawo ya koma ga mahaifa cewa mahaifan nan ki fasuke bakin ki ki koma normal size din ki saboda abin da ke cikin ki fa ya fita wannan abu yin haka din yana taimakawa kware da gaske daga hana zuban jini da mace za ta yi mai yawa mai tsanani a bayan ta haihu abinda ake kira PPH wanda mata da yawa sun san cewa zuban jini bayan haihuwa mata da yawa ya kai su lahira kuma shine babban abin da yake kan gaba wajen mutuwar matan mu a lokacin da suka dauki ciki da kuma bayan haihuwa wannan zuban jinin shine yake gaba kafin wasu dalilai na mutuwar mata ya biyo baya don haka idan uwa ta shayar da nonon nan a wannan lokaci da an haihu cikin tsakanin minti 30 zuwa awa 1 na bayan haihuwa ba karamin taimaka yake ba na wajen tsaye da jini ko rage zuban shi kuma jinin biki ba zai zama ya dauki dogon lokaci ba kafin ya dauki saboda shayarwa.